nan da nan zio iyo bakuncin wa aka samu
suna na baban gida Tindawan
Tindawan shi ne in kirka
eh suna in kirka
ba Tindawan ya ka fara tashiwa tun daga daren sai gari ya waye
eh ai kusan haka din ne hakan ne gaskiya saboda da na yi DJing kafin in fara yin waƙoƙi da sauransu haka
ai na kai da na biki ko
nan eh na biki da na ƴan makaranta da kuma irin ko ina ma dai aka take ne ina zuwa
to har yanzu ana DJ din ko an daina
eh yanzu dai waƙoƙi haka kawai na dauka nake dan yi na dan aji DJ din sai yara na ne haka suke
wani irin waƙoƙi
eh waƙoƙin da nake yi waƙoƙi ne haka kamar da turancin Jamaica haka nake yi
to shi classification da shi wani ne afro ne ko hip hop ne ko me
eh yana like raga
reggae
eh raga
raga ba reggae ba
eh ba reggae ba
to shi ya raga yake
eh dancehall music ne irin na Jamaica haka fatan din Jamaica eh
kai raga kai shi mana ya raga yake misali
raga yafi shi reggae simple english ake waka reggae da shi kuma kidan shi shine irin na Suban Mali sauran su Peter Tosh da sauran su amma shi raga dancehall music ne kidan shi is a dancehall music
wanda kaman za a zube mutane
yawa
wanda su zo rawa
yawa ana sa shi a clogging haka
to are na mun miji
so kamar okay bare in wani waka guda akwai ina da wasu waƙoƙin daga nan a cikin ban sani ba ko zan iya playing wani haka sai ke
ah ka dai da mun da bakin ka yanzu
so wok na ka chawon chawon jam like ka chawon chawon what up okay let me share so kamar yanzu bari dan yi miki wani waka da nayi akan baby girl I love you say baby girl I love you baby girl baby girl I love you baby girl baby girl baby girl, I want you dignity, something like that. Walk like a good girl, anywhere you go. Baby girl, dignity is the best for the girl. Something like this.
It's a Pidgin English, Broken,
eh? It's a Jamaican English. It's a simple English, a minor such as Jamaican pattern.
So, when is it up? When you get it, you want to know what you
to wannan waƙoƙi fadakarwa ne haka duka fadakarwa ne tunda in kin ji zaki na ce I'm just telling the ina fadawa ƴan mata walk like a good girl anywhere you are going anywhere you go walk like a good girl walking as some as a girl is walking on the road something like that
kana nufin mata
walk like a good girl anywhere you go baby girl dignity is the best for the girl
abin nufi banda misali wannan banda irin waɗannan saƙonni tana isar da wasu saƙonni
eh ina isar da wasu saƙonni akwai yawa akwai wata waka da nayi akan idan mutum yana neman kuɗi haka duk neman kuɗin da zaka yi ka nemi kuɗi ta hanya mai kyau yawa eh nayi money you the husband something like that let me go wakan da nayi akan neman kuɗi duk wanda zai neman kuɗi ya yi shi ta hanya mai kyau shine na yi shi money you the husband make sure I get on the right way money you the husband make sure I get on the good way something like that
wani irin matsaloli kake fuskanta a matsayinka na mawaki
okay to matsaloli a yanzu dai to matsaloli za mu ce kawai by the time da mutum zai rubuta waka haka da sauransu to za ka rubuta ka je kafin ka je studio ka buga ta idan har baka da ainihin isasshen kuɗi da za ka je a yi ma da sauransu shi ne kawai yawa shi ne kawai matsalar ma an ba haka ba wani
har ka tana kawo kuɗi
to yanzu har yanzu mu dai yanzu dai wannan waƙoƙi dai muna yi dai kawai po irin faɗakarwa dai haka muna yi muna faɗakar da mutane amma ba mu fara wai cewa wai mun fara samun kuɗi da haka ko
nawa
aƙalla zan yi shekara kamar 8 ina yi
ne babban burinka a wannan sana'a
isar da saƙonni ga jama'a saboda duk waƙoƙi na yanzu haka ina da waƙoƙi guda 5 wanda suke duk faɗakarwa ne akan nake yi
al'ada shirin da muka yi wa mawaki yi mace mana baiti ko amshiya yayin da dandalin GOA radio ke ta matasa da ake kira mata kawai su nuna ku akar ko laptop idan muka tsaye ka zaka iya yi mana baiti ko amshiya special ko ko zamu ji ka bashi
okay kamar yanzu in wa okay fashion house voice of america yi musu waka freestyle
okay
eh to haka din ne dai
wanne
abine washi
to
fa ana bin ka bashi to shike da ba
matsala yawa sabata bashir murya amurka daga Kano a Nigeria.